من اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم غدغا وتر رجب هجره منذ صلى الله عليه وسلم 1439 wanda ya yi daidai da 22 ga watan March shekara ta 2018. Muna cikin karatun littafin Sahihul Bukhari, littafi na biyu bayan littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Yau za mu tashi a cikin babu karahiyatu tadawul alal rafiq alal rafiq wa qawlihi abdi aw amati. Mun karanta ayoyin Qur'ani wanda Imam al-Bukhari ya kawo. Yanzu zamu tashi cikin haddasana ko?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Haddasana Muhammad bin Ala, haddasana Abu Usama an Burayt an Abi Burda an Abi Musa radiyallahu anhu. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala.
An karbo daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce:
"Il mamluki alladhi yuhsinu ibadata rabbi."
Wato gabawa wanda yake kyautata bautan ubangijinsa.
Wa yu'addi ila sayyidihi alladhi lahu alayhi min al-haqq.
Kuma yana bayarwa zuwa ga shugabansa abinda ke kanshi na haƙƙi. Da abinda ya san yana kanshi na haƙƙi, da kuma nasiha yana bayarwa ga shugabansa.
Wa da'a,
da kuma da'a lahu, da da'a
lahu ajran.
To shi wannan bawa din yana da lada guda biyu. Ko ban ji wannan ayi? Wannan hadisi yana nuna mana bawa wanda yake kyautatawa wajen bautan Ubangiji, yana bautawa Ubangiji ta hanyar da ya dace, sannan kuma yana baiwa shugabansa haƙƙin da ke kansa. An gane wannan ayi? To wannan, in aka samu bawa mai irin wannan sifa ɗin, to wannan bawa ɗin yana da lada biyu, saboda ya yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, sa'annan kuma ya yi biyayya ga mai gidansa. Na'am.
Haddasana Muhammad, haddasana Abdurrazzaq, akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih annahu sami'a Aba Huraira radiyallahu anhu yuhaddithu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala.
Cewa lalle ya ji Abu Huraira radiyallahu anhu yana bayar da hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam, cewa lalle ya ce:
"La yaqul ahadukum at'im rabbak."
Kada ɗayan ku ya ce at'im rabbak, ka ciyar da ubangijinka.
Wabi rabbak,
kai wa ubangijinka alwala. Kada mutum ya ce haka.
Iski rabbak,
ka shayar da ubangijinka.
Wal yaqul sayyidi maulaya,
ya ce shugabana, dai shugabana.
Wala yaqul ahaduhum abdi amaji,
kada ɗayan su ya ce bawana, baiwata.
Wal yaqul fataya,
ya ce yaro na, yarinyata, da yaro na misali. An gane wannan ko? Wato shi wannan hadisin yana so ne a samu tabbatar da tauhidi hatta a cikin lafazi. An gane yayi? To shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ɗayan ku ya ce ka ciyar da ubangijinka. Kaga idan mutum ya faɗi wannan, za a ɗauka ubangijin da ya halice ka ne, kuma alhali kana nufin mai gidanka. Ka yi wa ubangijinka alwala. To sai wani ya ɗauka cewa ubangijin da ya halice ka shi za ka yi masa alwala. Aka ce maimakon mutum ya ce haka, sai mutum ya ce sayyidi, a ce adi'im sayyidak, adi'im maulaka. An gane yayi? Ka ciyar da sayyidak, shugabanka, ka ciyar da ainihin mai gidanka. Wannan shi ya fi alkhairi. An gane wannan ko? Duk da shi lafazin sayyid ana amfani da shi ga Allah shi ma. Akwai hadisin da ya zo cewa annabi ya ce as-sayyid huwa Allah, cewa shugaba shi ne Allah. To amma kuma ana amfani da wannan lafazin sayyid ga sauran mutane. Shi yasa annabi ya zaɓi wannan lafazi na sayyid, cewa mutum ya ce adi'im sayyidak, adi'im maula, maimakon ya ce adi'im rabbaka,